ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 19 ga watan safar hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 11 ga watan disamba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 38 daga cikin jerin gira karatu dukkan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi wannan karatu ne da littafin da watin yake kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru da bambancin ra'ayi da sabanin fahimtar da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tun bayan rasuwarsa har zuwa shekara ta 61 bayan hijira ma'ana shekarar da aka kashe sayyidina Husaini dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan rigingimu waɗanda suka zama fitina ga mutanen da suka zo a baya kuma suka rarraba kawunan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya sa mu dace kafin mu shiga cikin karatu akwai tambayi guda biyu na wasu gyare-gyare na wasu kurakurai da suka faru a cikin karatun nan a baya abu na farko a can inda aka yi magana dangane da ainihin wato abubuwan da waɗannan ƴan tawaye suka tuhumi sayyidina Uthman da shi to akwai tuhuma ta biyar wacce ke magana akan cewa sayyidina Uthman ya sa an daki Abdullahi dan Mas'ud da shi da Ammar dan Yasir a inda malamin ya ce wannan maganganu gaba ɗayan su ba su tabbata ba kuma haka muka fassara muka wuce ba tare da mu yi wani ƙarin bayani ba a ƙashin gaskiya maganar dukan Ammar dan Yasir wannan ya tabbata a tarihi domin kuwa a cikin albidayatu wa nihayatu ibnu kathirin da wasu sauran malaman tarihi su ruwaito cewa sayyidina Uthman dan Affan ya sa an yi wa dan Mas'ud shi da wani mutum mai suna Abbas ibnu Uqba Abbas dan Uqbatu dan Abi Lahab wani daga cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da ibnu Mas'udin suka yi fada suka yi tacen baki suka ga wa junansu mugayen maganganu na batanci irin maganar da mutum yake da ran shi ya baci ya aje hankalin shi da ilimin shi da mutuncin shi gefe guda ya faɗi maganganun da daga dama shi ma daga baya zai iya nadama za ka ga ga ma khalifa sayyidina Uthman sai yasa duka su bin aka kamo su aka yi musu bulala ta horo wanda bata wuce bulala goma goma ba to wannan ya tabbata wanda kuma wannan ya sanya wa ibnu mas'udin Ammar dan Yasir wannan ya shiga cikin zuciyar shi ya sa baya kaunar gwamnatin sayyidina Usman to wannan gaskiya ya tabbata kuma ba shi kada ya kama ba su duka biyun ne waɗanda suka yi rigima wallahu ta'ala a'lam wannan shine istidraki na daya na biyu sai dangane da sunar matar sayyidina Usman wanda a ranar na faɗa bisa kuskure cewa sunanta Arwa bintul farafisa wanda sunan ma ya gushe mun sunan mahaifinta da aka tambaya cewa me imani ce na kasa tunowa ta'ala Allahu al-hurud na'am sarki ya tabbata ga Allah wanda baya kuskure asalin sunan nata shine Na'ila Na'ila bintul farafisa haka sunan yake bintul farafisa Na'ila bintul farafisa waccan Arwa sunan mahaifiyarsa ne na fata mun gane wannan waɗannan su ne ainihin kurakurai da suka faru waɗanda Allah ya tunasashe da su muna fata Allah ya mana gafara ga baki ɗaya ha ila yau kafin mu ce muna mika ta'aziyar mu zuwa ga ainihin wato ƴan uwa da mai gida da yayyin wannan baiwa Allah Maryam Usman kanwar su Nura mata ainihin Alhaji Bala wanda Allah ya mata rasuwa a jiya sakamakon haihuwa da ta zo mata da matsala muna fata Allah ya mata gafara Allah ya lissafa ta a cikin lissafin waɗanda yake baiwa darajar shahada domin irin wannan mutuwa tana daga cikin irin mutuwar da Allah yake baiwa mutum darajar shahidi Allah kuma ya hakurtar da mazuwanta daga wannan rashi Allah ya sa mu dace a takaitan takaitawa idan masu bin wannan karatu ba su manta ba, muna cikin karanta ainihin bayani dangane da mas'ala ta qatlu maqtalu sayyidina Usmana rahimahullahu wa radiya anhu, yadda aka abu ya faru har aka kashe sayyidina Usman. Mun ga abubuwan da suka faru da su, wane ne shugabannin wannan tawaye da makamantan abubuwan da muka tattauna a wancan lokaci. A yanzu kai dai zamu tashi inda mala yake cewa kaifa qutila Usmanu wa lam yudafi anhu adun min as-sahaba, wato mai karatu ko mai bincike ko mai hankali na iya wannan tambaye ce ya za a yi a zo cikin garin Madina a kashe sayyidina Usman, sahabbai suna ji suna gani ba su komai ba, ba a ji sun yi wata wani hoɓɓasa na kare rayuwarsa ba. Malam ya kawo amsa guda biyu dangane da wannan. At-ta'lilul awwal, yace amsa ta daya, anna Usmana huwa allazi azama alaihim bihaza, cewa Usman shine ya girmama wannan al'amari, yace sam bai yadda ba, bai yadda wani ya fada dan kare rayuwarsa ba. Fa amarahum, shine ya umurce su, an yughmidu suyufahum, kowa ya maida takobin shi cikin gidanta, wa nahahum anil qital, ya hana su yin yaki, wastaslama li qada'illahi tabaraka wa ta'ala wa qadri, ya miƙa wuya ga kudura Allah da ainihin hukuncin Allah, yace bai yadda wani ya zubar da jinin wani a sanadiyarsa ba. Wa hadha yadullu ala amrayn ithnayn, wannan yana nuna mana abubuwa guda biyu. Al-awwal, abu na farko, shaja'atu Uthmana, wannan yana nuna jarintakar sayyidina Usman, wato sai mutum ya kai jarumi sannan zai iya bada rayuwarsa a madadin rayuwar al'ummarsa, sannan zai iya gabatar da kanshi a salwantar da rayuwarsa, a kashe shi ko a halaka shi dan al'ummar shi ta tsira. Rago baya yin wannan. Rago me yake yi? Gudu yake, so yake tsira da rayuwarsa, so yake nema shine na ƙarshen mutuwa. Amma jarumi shine ke gabata a kashe shi ko a ci mutuncinsa ko a nakasa shi da tunanin cewa ƴan baya su mura. Shine yace wasani, abu na biyu, rahmatuhu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, tausayin da yayi, ya nuna tausayi da rahamarsa ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da annahu adraka anna ulaika a'rabun, mun ya riski cewa waɗannan mutane mutanen ƙauye ne, ajlafu, wanda suke masu daskararren tunani, ba su da tunani mai kyau, irin wato kattin ƙauye ne marasa kan gado. Wa annahum mufsiduna, kuma mabarnata ne. Fara'a annahu law qatalahum sahaba, sai ga cewa idan sahabbai suka yi yaki da waɗannan ƴan ta'adda, waɗannan kattin ƙauye marasa hankali, lakanatil mafsadatu a'zam, barnar za ta fi girma, min qatli rajulin wahidin, fiye da barnar kashe mutum ɗaya. ولربما انتهى الامر الى قتل عدد كبير من الصحابه, kuma karshe al'amarin hala ya zama sanadiyar haka a kashe sahabbai da dama. Wa qad yata'iduna, yata'adduna ila intihak al'arad, hukuma su haura kan wannan mataki na kisa zuwa matakin cin mutunci, wa intihad al'amwal, da kuma dibar ganima, dibar dukiya. Fara'a anna al-maslahata an yuqtala huwa, sai ga abun ya fi sauki shi a kashe shi. Wala yuqtala ahadun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kar a kashe wani bayan shi daga cikin sahabbai. Wala tuntahu hurmatu madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kada kuma a ci mutuncin alfarma wannan gari na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Babu shakka wannan tawjihi ne mai kyau malam ya kawo, kuma wanda yake nuna zurfin tunanin shi kanshi malam din, wato wannan mai littafin da ya iya fahimtar wannan abin dangane da wannan waƙi'a. Wannan shine tsantsar abin da ya faru, domin tarihi yana nuna duk sadda aka samu ɓangarori guda biyu a cikin musulmai, kowa ya jajirce, babu abin da zai faru illa rigima da zubar da jini, wanda kuma za a yi asara fiye da asarar da ake ciki in ana zaune lafiya. Idan misali duk bala'in da musulmai suke ciki, idan dai ana zaune lafiya, to sauki ne akai idan ana yaki. Ba musulmai ba duk duniya, kuma shi zaman lafiya shine abu mafi muhimmanci a cikin rayuwar dan adam har a lahira, da ba a duniya ba. Dan Allah ya ce udkhuluha bisalam, ku shiga aljanna cikin aminci. Din ni'imar da kake ciki idan babu aminci bala'i,
yanzu ba sai an buga misali ba kowa ya kalli inda yake rayuwa a kasar nan dan kana da kuɗi kana da jami'an tsaro kana da mukani kana da dukiya kana da daraja ko kai waye baka da aminci akan rayuwar da kake baka da aminci a inda kake zuwa harkokin da kake yi domin koyaushe za a iya farmakin rayuwarka kai da kanka ko tare da al'umma gaba daya zaka sai rayuwa ta yi mutane kunci to idan aka samu gwaraza cikin musulmai shugabanni suka fahimci haka haka na aka samu mabiya masu hankali suka fahimci haka sai a zauna lafiya ko da shugaba yana zalunci yanzu misali Bashar Assad na ƙasar Syria azzalimi ne ana zaune lafiya amma duk zaluncin da yake shekara da shekaru bai kai zaluncin da yake yanzu a dare guda ba na kisan mutane haka abin da ya faru a ƙasar Misra haka abin da ya faru a ƙasar ainihin Egypt da Tunisia inda aka faro wannan bala'i da ake cema Arabiyul Arabi Arab Spring da kuma yanzu a ƙasar Iraki da makamantansu babu inda aka sauke shugaban aka dawo aka ji dadi sai bala'in ya fara dilibiyar da suke cikin su to haka a tarihin baya an samu ire-iren wannan waka'i din waqatul harra da ta faru a ƙasar Madina wanda mutanen Madina suka yi wani kuskure suka ce sun janye wato bai'a da suka yi ma Yazid dan Muawiya Yazid kuma sarki ne wanda yake jabbeli da aka yi turar sojoji sai ainihin muslimu dan akira dan ubay suka zo suka yi ta kashe mutane kwana uku suna kisa suna yanka suna ainihin suna fyade suna diba dukiya wannan abin da Usman ya guda a lokacin suka samu dama suka yi shi wannan ya faru me ya kawo shi shine irin wannan rashin tunanin cewa mun zade shi mu ko mun gane bai cancanta ba me ya kon mu hakura ya fi sauki sai mu ce sai mun kaude shi wallahi bai isa ba wannan bala'in ya faru haka irin wannan bala'in ya taba maimaituwa a kasar ainihin Andalus ina jin ba na manta ba shekara ta 202 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wato waqi'a da aka fi sani da suna waqatul rabat zamanin sarki mai suna ainihin wato Hisham ibn al-Hakam sarki ne daga cikin sarakuna ainihin wato al-Hakam ibn Hisham sarki ne daga cikin sarakunan daular Banu Umayya wanda sai kasa aka yi a kasar Andalus haka nan kawai malaman gari si Yahya ibn Yahya al-Andalus wannan mai riwayar muwadda su waɗannan malaman su suka yi wannan abu yana cikin gaba-gaba a cikin malaman da suka bada wannan fatawa cewa wannan sarki ne mashayin giya macuci babu farnar da baya yi sai suka ce gaskiya wannan bai kamata sai shine shugaban musulmai ba da haka suka bada fatawa cewa a fito a mai tawaye to mutanen anguwa ne guda kamar ka ce mutanen tudun wadan Zaria misali su ne arrabat din suka fito suka yi wannan tawaye suka fito suna zanga-zanga sarkin ya ji labari ya aiko da rundunar sojoji waɗanda suka zo suka dinga kisa suna yanka suna kamawa bayan an kashe na kashewa an watsa su an yi kwana sarki ya ce ina ai tsugura ba ta kare ba a je a kona gaba ɗaya anguwarsu haka aka je aka kewaye duka anguwar aka sa mata wuta da dukiyarsu a ciki da matansu da yaransu suka rugo da gudu ragowar waɗanda za su zo su kashe wuta aka yi ta kama su ana wurga su cikin wutar sai da ya bada dama ya ce kwana uku duk wanda aka gani mutumin wannan anguwar ko dan wannan kabila ko wani malami da ke da alaka da wannan fatawar bayan fa an kama malaman an je an kulle su a buhu da ransu an jifa su cikin ruwa haka aka musu wajen 70 sai da aka kwana uku ana kisa ana yanka mutanen garin shi waɗanda yake mallakar su sai riko sun ce ba su san shi sannan daga baya ya ce to a daga takobi ya isa haka ya ce sauran su fita duka su bagar duk wanda ya tsaya cikin wannan anguwa a tashi a bagar aka bagarin yasa aka yasa duk aka je aka rushe gidajen gaba daya wurin ya zama fili duka sarakuna kenan sarakuna kin da suke da mata haka suke innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izata aliha adilla wa kadhalika yafalu sarki musulmai ne wannan halifa ne na musulunci bai wannan barar jama amma jarabi din ne yayi dawo shine rashin ainihin wato bin ka'ida game da tsarin shugabanci shine barnar da yake yi ana zaune lafiya ba ta ke barin rai bai da mana tawaye ina ba ta mun fahimci wannan zama to sayyidina Usman da ya fahimci haka gashi shine shugaba shi ke duke da tutan mulkin musulunci amma yace a shi ya bada ran shi a bari a kashe shi to jama ku duba irin wannan girman tazhiya sacrifice da yake da rayuwarsa da tunanin cewa hakan zai hassane watan jinin musulmai ka kaddara inda ya ce musu aliyu da su sauran sabai a fito a yaki da wata kila gaba ɗayan sa nan za a kashe su ko kuma a kashe mafi yawa daga cikin su asara ta shafi wani musulmai su waɗanda ɗan iskan kauye ko an kashe su ba komai an kashe banza dan daga cikin su duk wanda aka kashe ran shi kawai yayi asara shi kadai asara ran shi al'umma ba ta asara komai ba amma a cikin waɗannan sabon fa ko da an kashe shi yafi mutum 1000 daraja abin da ya sani na ilimi da falalarsa da amfanin da yake wa al'umma domin kuma khairun nasi man yanfa'un nasa mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane ta hanyar shugabanci ko ilimi ko jagoranci ko sarauta ko tattalin arziki to kai ko dan iskan kauye kai an kira ka an zo kana ta ihu yadda ka sai waɗannan south din na zabe ko an taka shi a mota akwai matsala ne amma aka taka dan takaran fa wanda yake so ya ci haka latsame ciki hanji shehu da kaga an samu matsala yau ko amma south din an taka shi ma ba ci gaba da zabe yake yi ba saboda ba wanda ya asara komai an kashe shi to haka kimar mutane ba iri daya bane kimar su ya kamata mu gane wannan ko to irin wannan abin shine sayyidina usmana ya guda wanda take magana da muke ran nan cewa mutanen da suke so su shugabanci al'umma da sunan siyasa na farko tukunna ya kamata a dinga musu wata tambaya wanda malam aminu kano Allah ya ji kanshi ya dai yana maimaita wannan tambaya cewa duk wanda ya zo ce ku zabe shi kuma ya tambaya me yasa kake so mu zabe ka me yasa kake so ka shugabanci mu sai ya bada tambaya wacce take relevant valid amsa amin akan me yasa kake so tun ba ku kurawo dan ne ba za ka zauna kai ma kowa kamar talaka ba ya kamata musu wannan tambaya to da haka duk wanda yace mu yake so ya cita so yake ya jawo mana alheri so yake ya kare mana yancin mu sai muka ce mu gaskiya ba kai muke so ba ya kamata ne da gaskiya mu yake sai ya ce to na hakura amma sai na ce a ai shi ba a gane ba shine kawai tantanta mutane sa cewa a baka tantanta ba kuka ta da tantanta zama wani irin tuka da wurare wannan ya kamata ya zama yan siyasa da malamai da sarakuna da shugabannin al'umma ya zama suna da taurarin da za su iya yin tazhiya za su iya sarye da abin da suke so dan al'umma kuma wannan shine asalin wato fundamental abubuwa na cikin fundamental wato character na shugabanni shine idan jihadi ne aka je shine a gaba shine commander ba commander in chief amma kuma yana can a boye ba sai ya dinga tura mutane shine akan gaba ya zama in kisa ne shine gaba fari in nasara ne kuma shine akan gaba gaba da kaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata na an ji wani ƙara a garin Madina tsakar dare mutane sun fito ana sallallami ana salati sai a ganshi kawai ya dawo a sukwana akan doki yace kowa ya koma gida an riga an yi maganin matsalar tsamanin zai ga mutum da ya shugaba yana da jami'an tsaro shi sun kusa fin mutanen anguwa yawa shi kadai jami'an tsaro wajen 60 sai an gama da mutane shi ba a magan shi ba ba zai zo ba sai kura ta lafa sai an gama komai sai dai zo asibiti yana gaida mutane kaga wannan ba shugaba ne wanda ya kamata ya shugabanci mutane ba ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu Allah kuma ya ba mu shugabanni na gari wanda za su zama jagori da za su mana abin alheri التعليل الثاني sai kuma watin dalili na biyu ko kuma sababi na biyu me yasa sayyidina usman ya hana ai fada anna adad as-sahabati kana aqalla bi kathirin min adad ulaika al-khawarij cewa yawan sahabbai kadan ne kwarai dangane da yawan wadannan yan tawayi fa inna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanu ala arba'ati amakin kuma sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa sun kasance suna wurare ne guda hudu al-makan al-awwal wuri na farko makka akwai wanda suke a makka li anna al-mawsima kana mawsima hajj saboda lokacin aikin hajji ne wa qad kharaja al-kathiruna lil-hajj tadama sun fita zuwa aikin hajji wa lam yakunu hadirina ba sa zauna a madina al-makan al-thani wuri na biyu da sahabbai suke babu ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallama tamassaru al-amsar wasu daga cikin sahabbai sun koma wasu garuruwa da zama inda aka je aka bude da yaki aka kai musulunci to wasu sun zama yan can Asham da Iraki da Misra da makamantansu ina fata mun gane wannan wa ashu fil kufa suna rayuwa ne a kasashen kufa wal basra da kasar basra wa misr da kasar misra wa sham da kasar sham wa ghairiha min al biladi da wasu garuruwan kuma daban المكان الثالث ورينا اكو في الجهاد واسكم سن بسوجودي
sun tafi jihadi. Al-makanin rabi' wuri na hudu, humul ladina kanu fil madina, su ne waɗanda suke ƙasar Madina. Wa lam yakun adaduhum mutakafi'an, yawan su bai kai yawan li adadi ulaika al-khawarij, bai kai yawan waɗannan ƴan boko haram din ba. Yanayin su yawan su kaɗan ne an kwatanta da waɗancan. Mun ji an ce waɗancan su 6,000 a lokacin da wuya samu sabai 600 a Madina, ma'ana 10% din waɗancan da wuya samu duk sun fita sun bar garuruwan, ko sun riga sun yi ƙaura sun koma garuruwan da suka je jihadi suka kai musulunci, ko sun tafi aikin haji da makamanta haka. Kaga wannan ma sai ga maslaha ce cewa yaki ana yin shiri ana dubawa, ba koyaushe ne kawai za a auka ma ainihin kafirai da yaki ba, sai an shirya. Bayan an yi shiri kuma an yi tsari, an yi strategy. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar shi 13 a Makka babu irin cin kashin da basu gani ba hannun kafirai, babu abin da ba a yi musu ba na rashin mutunci da cin fuska. Amma cewa sabai yake ku ya kuri ku ya ku, su kuma suna cewa ya kamata a ce mu je mu jihadi, har sai azuwa sanda Allah yake cewa ulina lillazina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Duk sanda baka da watin yawa, baka da tsari na abin nan, dole ka jira ka ga me zai faru, baka aukawa gaba ɗaya sai a je a kashe ku, domin ba manufar jihadi ce ku je duka kashe ku ba. Allah cewa yattakhidha minkum shuhada, ya zaɓi shahidai wanda za su je gaba, ya bar saura waɗanda za su saura su gyara ƙasa. Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata, ina fata mun fahimci wannan, su zama daga cikin waɗanda Allah yake cewa min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu, to wanda suka wuce kenan suka shahada, wa minhum man yantazir, wanda su jira su gyara duniya. Amma irin wancan dan take bantin da mutanen Andalus suka yi ba daidai bane, sab irin wannan ba daidai bane jama'a, ainihin tsarin rayuwa ma tukunna, kuma wani abun ban da kai ce ba, abun ya faru ne fa da azumi ba, da rana ana azumi aka dinga wannan tashin hankalin jama'a. Shi yasa zamu zo mu karanta, okay ba anan bane a shi ko, amma zamu yi magana akan, idan mun ga magana akan matsalolin da suka faru da wasu ƴaƴan sayyidina da zaka ji irin hikimar da Muhammad ibn al-Hanafiya ya nuna dangane da irin haka, lokacin da aka nemi cewa ya tashi ya tawaye ya ce musulmai ko mu kashe musulmai, ai barna za ta fi wannan da ake ciki. Kamar yadda Hassan dan Aliyu lokacin da aka zo ga shi ga rundunar Muawiya bayan mutuwar babansa an tashi khalifa, ga rundunar shi ta fita Muawiya yawa, ta fita Muawiya jarumai waɗanda suke jin ko a mutu ko a rasa sai sun yi, kuma suna ji a jikin su sun bodancan gaskiya, daga suna da dukkan moral da soja yake nema zai taimaki shi akan cin nasara. Amma da Hassan dan Aliyu ya kalla ya gani da yake, kai mu musulmai waɗancan ma musulmai, mu zara takobi zara takobi mai ta kashe junanmu don kujera guda ɗaya ba zai yiwu ba. A je a ce wa Muawiya ina da magana da shi, aka je aka ce Muawiya ina da magana da shi, Muawiya ce ba zai zo ba. Amma ga takarda nan fara friendship, in dai sulhu ne duk abin da yake so ya rubuta a ciki ya yarda da shi a matsayin sulhu, ma'ana shi ma ba sai yake ba kenan. Yace a kai mishi duk abin da Hassan ya ga dama ya rubuta, in dai da sunan sulhu ne dan a fata yake, nace to na yarda. Me ya hana shi zuwa? Duka dabara yake tana tsoron ya shigo, akwai mahukata akwai ƴan takibe wanda kawai wanda ya ganshi tsara mai takobi zai. Waɗannan ƴan tawayen lokacin, waɗannan ƴan takiban su ma shi'a lokacin ba masu hankali bane jama'a, ba irin sahabbai bane da aka tura Hudaybiyyah ɗan Yaman aka ce je ka kai yawo a cikin rundunar kafirai a lokacin Khaybara, ka je ka je mana asiri. Aka ce amma kar ka cire takobinka. Yace wallahi da naje sai na ga wannan Abu Sufyana yana dindimi ya kifa kanshi haka yana dindimi, yace ga dokin wuyan shi daidai sara har ne haka na ga takobi na jira, na ce Annabi ya ce kana amfani da takobi, sai na mayar kawai na kofa na wuce, ga babban kaburi yana gani daidai kisa, amma Annabi ya hana. To waɗannan na bayan ba su da wannan tarbiyya, da aka Muawiya sai ce ba zan zo ba, amma in dai sulhu ne na yarda duk abin da aka ga ya dace a rubuta zan yi sai. Ana zuwa ku sayyidina Hassan ya rubuta ya ce na bin maka sautan nan, idan ka mutu ni na yi, kuma na ba da amana cewa duk wani wanda ya goyi bayana to yanzu kar ka kama shi da laifi ka kyale shi, a ba kowa an amnesty. Kuma haka aka yi, inna ma kuma aka san matsala sai zama ya riga Muawiya mutuwa shine. To Muhammad ibn al-Hanafiya haka ta faru da shi, lokacin da
ake rigima tsakanin Muawiya da mahaifinsa, yana daga cikin jaruman sojoji waɗanda suka yi abin a zo a gani fiye da Husaini. Ku zo kan tarihi jama'a, zai kanta zafin albidatu wani haya. An taɓa tambaye shi aka ce, me yasa babanku yake yin baya-baya da Hassan da Husaini, kai kuma yake tura ka gaba, kuma a lokacin bai kifa shekara 25 ba, yaro ne matashi. Sai ce ai su kamar idanu suke a gunshi, ni kuma kamar hannu ne. Yace ba ku ga mutum in zai fara fada me yake fara miƙawa hannun shi. Haka yaron kullun shi kirkire tutar jihadin na wannan rigimin da aka yi tsakanin Muawiya da Ali. Amma da aka zo aka kashe Sayyidina Ali aka yi sulhu, yana daga cikin farko-farkon wanda suka wa Muawiya mubaya. Da aka zo aka sake ba Yazid shugabanci, yana daga cikin farko-farkon da suka ma Yazid mubaya. Sai ga dan shi a masa abadan shi Muhammad ibn Hanafiya, kuma abun mamaki ya daga cikin a'imma 12 da suke kirgawa. Babban malami ya rahita a cikin Bukhari da Muslim, babban malami ne Ahlul Bait gaba da babban malami kamar shi, in banda ainihin wato Ja'far Sadiq. Da aka zo ana rigima bayan mutuwan Yazid, rigima ta zo tsakanin Hisham da Abdul Malik da kuma Abdullahi dan Zubair. Hisham ya nada kanshi, ya rantsar da kanshi halifa a Sham. Abdullahi dan Zubair ya rantsar da kanshi halifa a kasar Makka, shi kuma yana garin Makka shi Muhammad ibn Hanafiya. Sai wannan ya matsa mushi Abdullahi dan Zubair cewa sai ya mushi baya, ce gaskiya ba Makka baya ba, na Makka baya yanzu na lalanta ka, kaina dole na Makka da'a, dole kuma na yaki wasu dan tabbatar da gwamnatin ka. A'a, ka bari idan kan musulmi ya hada kanka, ni ma ɗaya daga cikin musulmi zan maka baya. Amma yanzu ana rigima sai wanda ya galabaci wani a cikin kutanen da mun baya. Akai da shi yaki, sai aka sa mushi abin da ake ce ma home arrest, aka hana shi fita daga gidan shi. Wajen watan shi uku baya fita, ko sallar jam'i baya fita. Sai kai wancan ka ji labari Abdul Malik dan Mirwan, ba Hisham ba kai, Abdul Malik dan Mirwan da ya ji labari, sai ya kuma shi dosika a tace cewa ka sata jiki ka gudu ka dawo wajen mu, mu ba sai ka mana baya ba, zan barka muna da inda kake. Ya fita da jama'a shi cikin dare ya gudu ya koma kasar Hims, da ya zauna a tantu malami ne mujtahidi mai bada fatawa. Sai al'umma suka dinga taruwa a gunshi yana kantar da su, har gari ya zama kamar garin shi, ba a jin magana kowa sai magana shi, gashi jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi malami, gashi jarimi. Sai kuma ƴan fada suka fara ce ma Mirwanu abun nan Abdul Malik dan Mirwan, to wannan fa zai kwace ma gwamnati, ka sa abin da kake ciki, ka san ƴan fada sai a hankali. Da haka sai ƙara aiko mai da wasiƙa, yace ko dai ka zo ka mu baya ko ka ba mun kasata. Yace da ba ka ce ba zo da sai da mu baya ba, yace na san tunani na, in ka mu baya zan ma kaza, zan ma kaza, ya mishi alƙawura irin wanda ka san siyasa suna mutane dan su gara a yi su. Yace to zan ba ma kasar ka, ya tashi cikin jama'a shi ya dawo ainihin kasar Makka. To nan ne da ya dawo yace zai shigo Makka ya umara. Abdullahi dan Zubair yace baka isa ka shigo Makka ba, za ka shigo ba, sai in ka shigo kuma sai na yake ka. Gashi ya riga ya sawo ihrami, haka ya dinga yawo da ihramin nan shekara wajen biyu. An ce sai da kwakwata ta dinga zuba a jiki shi, saboda shi kuma ba kanshi fatawa cewa bari irin na manzo Allah ya yanka dabbar shi a nan irin annabi ya Hudaybiya ba. Sai ya ɗaukar kanshi azima cewa sai ya je ya yi ainihin wato umran nan, sannan zai cire wannan wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadayu mahilla. Da haka sai ya koma, har yanzu yana cikin harama kenan, ba ruwan shi da mata, ba ruwan shi da turare, ba ruwan shi da wanka, yana saye da ihramin nan shekara wajen biyu da rabi. Kwarkwata na zuba a jikin shi, karanta bidaya wani haya duka ma kana hadisan yuftara, labari ne ingantacce. Da aka yi haka, sai da aka zo tukunna aka turo Hajjaj dan Yusuf, ya zo ya murkushe Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhuma. Makka ta zama ta koma kasan waɗancan Banu Umayya. Sannan Muhammad ibn Hanafiya ya taho ya zo ya umarar shi ya tsira wannan kwakwata da natin da ke jikin shi. Amma a shahidi shi ne bai yadda ya shiga rigimar ba. Ana cewa kuwa al'amari ya koma gun su Banu Umayya, ya rubuta wasiƙa cewa na yi maka mubaya'a a matsayin halifa musulmai zuwa ga Abdul Malik dan Mirwan. To haka ake abubuwa, kamar yanzu ne ƴan takarar nan, ka tsaye goyi bayan kowa, ka tsaya tukunna a katsaki ka ga waye na kwarai, waye al'umma suka karkata zuwa ga yafi nagarta, sannan sai ka ce shi kake yi. Ina fata da mun gane wannan ko ga kuciya jawabi shine sai malai yake cewa na hudu al-da'il al-thalith ko okay wato ya kawo hujjoji uku ne ba bi ba kamar yadda muka ambata a farko inna sahabata ba'athu awladahum lidifa'i an usmana ai mun ji a baya wasu sahabbai sun aika da ƴaƴan su dan su kare sayyidina usmana wama kanu yatasawwaruna an al-amra yasiru ila al-qatl basu tsammanci abin har zai girma mai kai ga kisa ba tsammanin su kawai waɗannan wasu ƴan take mai za su tsanta da ihu tsanya yayya tsanya zanga zanga bayan kwana ɗaya kowa ya watse kuma garin su ashe abin ya wuce haka wa inna ma hisarun ashe akwai wato hisar shine siege a tsare mutum wa inadun da kuma taurin kai da kafiya wa ba'da zalika daga baya kuma yarji'una daga nan kuma sai suka koma amma annahum yatajarra'una wato suna tsammanin za a yi tirjiya ne kawai sai kuma a koma amma annahum yatajarra'una amma tunanin cewa za su yi tsaurin ido wa yaqtuluna usman ibn affan su kashe usman dan affan fa kana ba'du sahabati la yara anna al-amra yasiru ila hadhihi daraja wasu daga cikin sahabbai ba su taba tsammanin cewa abin zai kai ga haka ba kasan kowa zamani ana samun mutane irin haka wato mutum idan yana da kirki sai ya dauka kowa mana kirki su ne irin wanda Allah ya ce mu'minatun ghafilatu mace mu'mina gafila ba wai wawuya ba ko take ba ta da matunani mugun tunani wato mata mata ba tsammanin yanzu nan sai ayi zina akwai wanda yake tare yanzu ana shan giya a garin nan bai taba tsammanin ana shan giya ba ko kuma an ce wasu suna cin naman mutane suna shan jini sai ce kai anya kuwa shi bai taba tsammanin wannan zai yi ba saboda yana ganin shi na kirki ne kuma tsammanin shi ma kowa ma na kirki ne akwai mutane irin waɗannan da yawa akwai mutane irin waɗannan da dama wanda yake ganin to ya zai wani ya zai mutum yayi kaza saboda yana ganin shi ya da kirki wani kuma dole shi ma ya kamata ya zama mutumin kirki to amma rayuwa ba haka take ba Allah ya dan adam ya cakuɗa madda iri iri a jikinsa ba kamar mala'iku ne wanda suke da tsarki af gaba ɗayan su ba ba kamar shedanin azumi wanda suke da ainihin wato shedanci gaba ɗayan su ba shi dan adam mazidun ne min hazaini akwai nagarta akwai rashin nagarta akwai wanda ke shi zuwa ga nagarta akwai wanda ke shi zuwa ga rashin nagarta inna nafsa la amaratun bisu'i ko yana da kuma nafsun qawwama wata ke tsaye da shi yana da nafsun ammara wata ke karkatar da shi yana da kuma sauran abubuwa da suke taimakon shi akan kowanne idan imanin shi ya bujuro mai sai yana idan dan adanci ko kuskure ko ganganci ko shedanci ko rudin shedan ya bujuro mai sai kuma yana haka dai sun ma'amalu sun makafaru haka dai dan adam yake shi sa malamin ka tabbatar da idan ka samu dan adam yana nagarta sai fa mala'ika daraja a wurin Allah domin shi mala'ika daman an yi shi dan ya zama haka ba wani matsala bane dan mala'ika yayi nagarta dan ba matsala bane dama haka Allah yi shi kamar a ce mota ne ta wuce da gudu haka ai ga wani matsala bane ko amma keke aga tana gudu irin na mota 80 km per hour to kaga abun kallo ne wannan ba ga bane keke a ce takata ake kuma saka din nan ba inji ba kai ba amma sai a ce ka tafiya 80 km per hour kaga wannan abun kallo ne domin ba a yi talanta haka ba to shine game da ainihin dan adam dan adam yana da nagarta yana da rashin nagarta kar kai tsammanin duk wanda ka ganshi ka dauka mutumin kirki kai dai ka zata mutane alheri in ka ga alama alheri daga gare su amma a rayuwa irin wannan sai an yi takara dan kaji tun can baya akwai irin waɗannan matsaloli Allah ya shiryar da mu wa arjau hadhihi alaqwal alawwal mafi gaskiyar waɗannan zantuka shine na farkon tun da muka ambata huwa anna usmana radiyallahu anhu huwa allazi mana'ahum min qitali ulaika alkhawarij cewa sayyidina usmana shine ya hana wannan ainihin wato yakan ƴan tawayen da yake a rabu da su zuwa nan mala ya kawo mana ƙarshen labarin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ba tar ba lokaci ba za mu shiga fasli na gaba da yace al-faslu ar-rabi' fasli na hudu khilafatu amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu halifancin sayyidina Ali dan Abi Talib halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min sanati 35 lil hijra ila sanati 40 lil hijra daga shekara 35 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa shekara ta 40 bayan hijira al mabhas al awwal mabhasi na farko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fi sutur kamar yadda saba al'ada shi kowanne daya sai ya mutu takaitaccen bayani game da shi shine yace Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda a takaice waye shi ma'ana dan takeitaccen biography dinsa. Ismuhu wa nasabu, sunansa da kuma dangantakarsa. Huwa Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Amm an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama. Sunan shi Ali dan Abu Talib, Abu Talib dan Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib dan Hashim, Hashim dan Abd Manaf ibn Amm an-Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Dan babban ma'aikin Allah, kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, ma'ana cousin ne ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama. Domin baban shi Abu Talib dan gidan Abd al-Muttalib, dan uwa ne ga Abdullahi dan Abd al-Muttalib mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga ga babansa daya shine Abd al-Muttalib. Wa zawju sayyidati nisa'i al-alamina, kuma shine mijin wato sarauniyar matan duniyar nan gaba daya, Fatimatu binti annabi sallallahu alaihi wasallam. Fatima yar manzon Allah alaihi salatu wassalam radiyallahu anha, wannan shine mijinta. Kuma wannan auren Allah ne da kanshi ya bada umarnin a daura shi. Hadisi ya inganta, aka ce manzo Allah kullum ana ce mishi, ana zuwa ana cewa ana son Fatima, wane ya zo? Manzo Allah ya ce a'a, ubarta Allah zai mata miji da kanshi. Ana nan ana nan, sai dan gida Abu Talib ya ce shi yana son, tare da cewa kuma al-Sadi ban kalisa ba za ka ga a matsayin kawu yake gare ta, domin da babanta da shi ƴaƴan ware da ƴaƴan da ƴan kani. Dan ayyana ne al'ada sai ya ce a'a, za ka aure yarka, akwai aure yes, zaka aure ka, akwai aure tunda ba na tsatso bane. Domin abin da ke nuna akwai aure shine duk mutumin da zaka iya inda shi mace ce kai namiji zaku akwai aure tsakankanin ku, ko to zaka iya auren shi, shine kaida kawai. Ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aliyu da ɗaya mace ne ɗaya namiji, to da ɗaya zai iya auren ɗaya. Domin akwai ummu hani'in wanda ita kuma yar uwa Aliyu ce, uwa ɗaya uba ɗaya. Manzo Allah ya taba cewa yana son ta take auren shi, wani riko Allah bayan fatar Makka shi da gargadi tsoro wai kace ka ga wata budurwa ka ji kana jin kunya, kace kana son ta, wai kace ta gargada mu kowa yake an taba cewa ba a san wani wanda ya fi ka, an taba cewa ba a san wani kuma ya fi ka komai. Ka ji ba, manzo Allah ba ita yana son ta ummu wanda ce a, daga baya da mutane suka dinga zargi ta cewa ke wata irin mara tunani ce, ta ce a, ni gani nake ban halarta gare shi ba, saboda Allah ya ce, Allah ya lissafa mishi da mata allati hajarna ma'aka, wanda suka yi hijira tare da kai su ne aka ce aura. Ta ce ni kuma ina cikin dula qawo, ban yi hijira ba sai aka ce Makka. Ta kawo kanta uzuri ne kawai, dan mutane sun dame ta. Shi haka sarkin musulmi wato Abu Ja'far al-Mansur yana cita kanshi, ga sarauta, ga kuɗi, ga izza. Aka ba shi labarin wata kyakkyawan mace mai ilimi mai hankali, ya tashi je da kanshi neman auren gidan, ya je ya shiga, a'a talakawa sai ga sarkin musulmi a gidansu, a mulale da sarkin musulmi kaza 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 lafiya, yace na zo neman aure ne. Aka ce wane ka zo neman, yace ni da kaina na zo. Aka ce da kanka, ai alfarma ta ishe mu haka, sai duk abin da kake nema za a maka. Yace dama na ce bari in zo da kaina, dan na nema da kaina. Wata ce ai ba sai ka zo ka nema ba, yanzu a duniyan nan akwai wata ƴa da ta ce wai ba ta son sarkin muminai Abu Ja'far masu, ai tana daga cike ba, ita mutum ce ana tilka mura'a, ni ce wannan mata wadda ba na son shi, kuma wallahi ba ta aure ba. Akai ta ce wallahi ba ta son shi, ya mata kyautar duniyan nan ta ci karba. Haka Muawiya ya je ƙauye yana halifa ba, shi ma ya je ya ga wata kyakkyawan mace ya auro ta, ya zo da ita, ta daga mai kuka ba ta son zama a gidan sarauta, tana cewa wai ta fi son ta koma tana zuwa roron wake da tsintsiya da kiwon bizaje. Dole haka ya sake ta kuma ta ƙauye tsintsiyan mage ko in ja Hausawa. To za ka kowaye kai, za a iya samun irin haka, za a iya samun wata mace ta ce ba ta son ka, saboda kai kana ganin ka isa, su mata abin da ke isa abin zuba na ba zuwa gani bane. Kar ka da damuwa, in ka kana so ka gwada, in ta so ka shi kenan, ba so ka baka ce to kuma za mun gaji haka, sai ka nemi wata. Amma ka zama tsoraci ba ka taɓa yi aure ba, sai dai a haɗa ku. Allah shi kyauta shi ne ya ce a Fatimatu binti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sibtayn, kuma shine mahaifin waɗannan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a larabci jika dan dan mace shi yake ce masibtu jika dan da namiji shi kuma ana ce mishi hasidu gashi nan waja alakum banina wa hafada sun anbiya ko yasa muku yaya da kuma jikoki yayan yayanku maza jikoki masu gado kenan sune hafid jikoki marasa gado yayan yaya mata banuna banu abna'ina ko gobanatuna banuhunna abna'ur rijal alaba'i inji mai waka yayanmu sune yayanmu da yayan yayanmu maza amma yayan yayanmu mata to yaya ne na can gidan da aka aurar da su mata ba su wannan karatun ba ko eh kawai su ko mata kawai yayan jikokin da shine jikokin da ita zaifa mata kawai zaka ga ta fuji da su amma kai namiji kai mata jikoki ba ruwan su zaka ga ai ai wace ta haifa ba ruwan ta ba ita ta naku da su a ran kuma a shar'anta su ne asalin jikokin ta ko al'ada ce ba da ka iya na'am nahal ne ko na'am so tin nahal jazakumullahu khairan so ka waɗannan sibtain sune al-Hasan wal Husain alayhi assalam Allah ya kara musu aminci ummuhu wata ce mahaifiyar sayyidina Ali dan Abi Talib Fatima bintu Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf Fatima yar gidan Asad Hashim dan Abd Manaf wanda ita ma wato Bahashim ya ce kenan wa huwa awwalu Hashimiyyin yuladu min Hashimiyya shine farkon Bahashim wanda yake uwa da uba duka kabila guda ce Laraba suna da al'adan canza aure yin aure daga dangin da ba nasu ba musulunci ya yi recommending wannan duk da ya yi recommending kuma auren zumunci amma ana so ko a ainihin wato karatu ma na abin nan genetics ana son ku dinga aure daga wajen dangin da wajen al'adun da wajen kabilun ku an fi samun yara masu kaifin basira masu lafiya masu kwari saboda ana samun wato integration na jini daban-daban kuma ya tabbata idan za a halicci da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam al-Hakim cewa maniyin da Allah zai kera mutun da shi sai an tattaro gaba ɗaya dangin shi sama da shekara 500 da suka wuce misali duka dangin sai an tattaro gaba ɗaya an yi molding din su sai ko a tsaukuro noje sai shine za a sa dan bana halitta shi dan kan akai sa aka tsaukuro wani jarimi daga dai wajen ko sai ga yaron ka zama wani kwage malam a rasa irin shi ko ga zama wani babban malami ko wani mai hazaka ko wani dan kasuwa to hala ya biyo can wani kaka ne na can nesa a duba nan waɗanda aka sani na kusa a ga bai kama da kowa ba ina fata mun gane wannan shi ne sai yake cewa kunyatuhu al-kunyata ana ce mishi Abul Hasan wa kannahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi Abi Turab ana ce mishi baban Hassan ana mishi alkunya da Hassan din can sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi alkunya da Abu Turab lokacin wata ranar sun taba yin fada da Fatima irin fada tsakanin miji da mata sai ya fita ya bar mata gidan ya je ya kwanta a masallaci to masallacin kuma ba masallaci ne irin na yan gayu mai tiles da duma da sauransu ba kasa ne shike ne ya kwanta yana ta birgima a kasa manzo Allah ya zo neman shi a gidan tace ya fita wajen kawai na ce kaza shine mutum sai to ka je ma shikenan manzo Allah ya bi sawun shi dai daga shi yana kaka dai mishi yana cewa kum ya Aba Turab kum ya Aba Turab to daga nan sai ya zo mishi laƙabi Abu Turab aslama sagiran ya musulunta da wuri wa huwa ibn thamani sinina alal mashhur yana dan shekara 8 bisa magana mafi inganci azwaju aliyya suwaye matan aure wadanda sayyidina ali ya aura awwalan akwai fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai babbar ainihin wato wannan mata babbar mata a musulunci Fatima yar Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha wannan kam ita kadai ya rayu da ita sai da ta mutu bai mata kishiya ba bata zauna da kishiya ba sau daya ya taba niyyar zai yi aure zalai yana mishi wannan sam ba zai yi ba ma'ana irin halin maza da mata suke cewa ko ya manta abinda aka mishi aka ce shi zai aure ta aka ce Allah ne ya ce ya aure ta ba shi da ko kwandala aka ce sai ya kawo sadaki mutanen Madina mutanen alheri suka hada mishi sadaki irin sadakin da masu arziki suke biya aka zo ba shi da wurin zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka mishi wuri a cikin gidan shi sai aka gina mai ya mishi ainihin nashi flat din a ciki da shi da ita yazo ba shi da abun walima manzo Allah ya ce na ba zai yi ba dole sai an yi walima aure kun ba walima a ji ba zai yi ba nan ma bai da kudi saboda ustazi ne bai da kudi sai dai karatu shikenan mutanen Madina suka ƙara zuwa, wannan ya kawo rago, wannan ya kawo dabino, wannan ya kawo buhun shinkafa, aka da mishi walima ta gani da fada, aka yi walima aka tare. Ana wannan zaman lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi musamman ya je ya zauna tsakankanin su, ga Aliyu ga Fatima yana tsakiya a cikin gidansu, ba akan gado ko akan kujera ko makamanci haka. Ya tambaye su ya labarin rayuwa, me ake ciki, ya musu fada, ya musu nasiha, ya musu karatu. Ana cikin wannan zaman mutunci shikenan, kuma sai aka ce za a ba shi ɗaya, kuma ƴar jika Abu Lahab, jika wani kasurgumin kafiri wanda Allah baya kaunar shi. Abin sai zama gaba ɗaya haɗin da yi kyau ba, gambiza ta yi yawa, wrong combination ɗin ya yi yawa. A ce kai kana miji, kuma matarka ɗaya ƴar kwamishinan ɗan sanda, ɗaya kuma ƴar shugaban ɓarayin garin, kaga akwai matsala ko? Zai yi ba, ko a ce da ƴar liman da ƴar kuma wani mai gidan giya su ne matanka, duk da aka tashi faɗa kisa za a yi. To da irin wannan tunanin da makamanta abubuwa, manzo Allah ya ce sam Aliyu ba zai yi ba. Aliyu ne mu zai turjiya, manzo Allah sai da ya hau kan mambari ya yi huduba, ya ce ɗan gidan Abu Talibin wai zai ya take shi, ce wallahi bai isa ba, sai dai ya sako ta. Yi zo duk mata da gara ma je aura, manzo Allah ya mishi rahama ne da tausayi, saboda ba zai iya maintain wannan ainihin abin nan, ba zai halaka. To amma da ta mutu, to yanzu yana da ƴanci, ba ta nan. Da haka ya yi irin abin da Hausawa za su ce ma aure aure, da yaran Hausawa, ka san Hausawa kana yi aure wuta ɗaya sunan ka mai aure aure, sai Hausawa sun riga sun zama Yahudawa yanzu, Allah ya shirye shi su. Shine ya ce Umamatu binti, akwai bayan ita akwai Umamatu binti Abil As, akwai wata mata shi mai suna Umamatu binti Abil As, wa ummuha Zainabu binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja ba'da wafati khalatiha Fatima. Bayan mutuwar Fatima ya auri wadda take, wato tana cewa Fatima inna ƴar kanwar Fatima, bayan rasuwarta. Shi ma wannan ya halasta musulunci, ka auri mace bayan ko rabu ko ta rasu, ka auri ƴar yatta, sai ga ƴarta kuma ta taso, kuma kana son zumunci ne, ci gaba, za ka iya aura ba ƴarta ba ce. Shi ne da irin wata abin da muka faɗa, sai da ai ita ma inda namiji ne wannan, to akwai aure tsakanin shi da ƴarta. Sadaka Sayyidina Ali bayan ta rasu ya auri wannan Umama. In za ku iya tunan labarin wani, ita ce wata karamar yarinya da manzo Allah yake riƙewa a hannun shi, yana sallah da ita, ba ta da lafiya, ya je gaishe ta, tana yin kamar ta mutu, yana kuka yana hawaye. Har Abdurrahman ya ce mishi, ya kuma kake hawaye bayan ka hana? Ya ce ai wannan hawaye ne, kukan ihu ne na hana, wannan kuma rahama ne. To ba ta rasu ba wannan rashin lafiya, ta rayu kuma har ta girma, kuma Sayyidina Ali shine mijinta. Ina fata mun gane wannan. Baya ga ita ya aure wata mai suna Khawlatu bintu Ja'far ibn Qais, wanda ita ce uwar wancan da muka ambata dazu Muhammad ibn al-Hanafiya, ita ce uwarsa asalinta. Na'am, wannan matar, okay, ba ita bace ko Ummul Banin ce wacce mai abin nan, ita ce uwar wancan mutumin mai suna Muhammad ibn al-Hanafiya, wancan babban jarumi ɗaya daga cikin malaman musulunci, kamar yadda Ibn Sa'd ya kawo a cikin littafin Tabaqat. Ita ma Sayyidina Ali ya aure ta, sannan ya aure wata mai suna Layla bintu Mas'ud ibnatu Khalid ibn Rabi'a at-Tamimiyya kenan, wanda wannan ƴar uwar Sayyidina Abubakar ce. Ita ce ta haifi wasu yara masu suna, daga cikin su akwai ainihin Abubakar ɗan ta, ya mishi mai suna, akwai Ubaydillah, akwai Umar, iya da yaya masu wannan sunayen, za a ba ku sunan yayan shi. To da haka wannan ne iskan kawai da suke dawowa da ƙasa daga wani gari, in iska ne kawai jama'a, ba fa addini suke ba, ya kamata mu gane wannan. Sayyidina Ali da suke takama suna so, kaji a cikin yayan shi akwai sunayen Abubakar da Umar da makamantansu. Yanzu kai kuwa kana musulmi, idan kana dan uwa irin wannan zindiƙan shi'a, in yi sunanka Muawiya ko Aisha sunanki, sai ga yana kyamaka, saboda dakiƙanci, not knowing that a cikin wanda suke zugawa akwai masu wannan sunayen. Ko me ya suna kawai, suna kan inkiya ne yayi. In ka ga yaro ka ce sunan shi Obama, ba wani ya ce bai halarta ba, sai ya ce baka kyauta ba. In ka ce sunan shi Barau kawai, babu wani sunan Larabci, sunan shi Barau ba ne sai ya ce bai yi ba. Kai idan za ka ce sunan shi mutum kawai, sunan shi ne yanka kenan, ka ce sunan shi insan, wallahi ba ne sai ce wannan bai yi ba a ka'ida. Amma ana neman suna ne mai albarka, suna wanda za a tuna da wani, wanda za a raye wata sunna. Dan haka sai ka zo dan shi a wani sai ce mutum sunan shi Muawiya, to sai ka canza sunan ka mana, ko kuma Aisha wai kike canza sunan ki mana, saboda mai wai kawai saboda yana kin wani mai wannan sunan. Ka zuwa ga rashin hankali jama'a kenan, duk wani mai irin sunan wanda kake so kake yi a duniya sai ya zama abokin gaba ka ko abokin soyayya ka. Yanzu muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, babu shakka akan wannan. Akwai kafirai masu wannan suna a jahiliya, ko kun san da haka jama'a? a cikin Larabawa, a cikin kabilun da suke tare da Larabawa irin Yahudawa, kuma su irin suna. Akwai masu suna Aliyu, ai suna ne Larabawa, akwai masu suna Uthman, duka akwai a cikin musulmai da cikin kafirai. Sai mu ce to tunda dai muna san mai suna Muhammadu, kowane irin Muhammadu ne ma mu so shi, ko tunda muna kin mai suna wani, kowane mai irin wannan sunan mu kishi, kaga babu ma'auni kenan a wannan. Babu awo na ilimi, na adalci. Da haka kajiya da sunaye na ƴaƴa masu irin wannan sunan. Akwai Ummul Banin bintu Hizam, wanda asalin sunanta shine Fatimatu bintu Hizam al-Kullabiyya, ta haifa mishi ƴaƴa guda hudu. Wanda ainihin wato akwai kuma Asma'u ƴar Umayis, wannan babban mata wadda ta haifa Sayyidina Abubakar, bayan ya rasu ta auri Ja'far dan uwan shi Sayyidina Ali, bayan ya rasu ta auri kuma amin ta fara auren Ja'far, bayan rasu ta auri Sayyidina Abubakar, bayan rasu shi kuma ta auri Sayyidina Ali dan Abi Talib. Sannan akwai As-Sahba bintu Rabi'a, wadda ake sanin da suna Ummu Habiba, wadda asalinta Baturiya ce a kawo ta matsayin baiwa zamanin Sayyidina Abubakar a kasar ainihin Falastinu da aka je jihadi, aka turo ta a cikin kayan ganima da aka zo aka raba wa ministoci. Sayyidina lokacin su ne ministoci, sai ta fada cikin rabansa, kuma ta musulunta, ya yanta ta musulunta, kuma ya aure ta, ta haifa mishi ƴaƴa. Daga ciki akwai Abubakar al-Asghar, dan wancan ya mutu ya sake sa wani suna Abubakar din, kuma ta haifa mishi wani mai suna Umar, shi ma har ila yau, da kuma Ruqayya, suka yayanta. Asalin ta Baturiya ce, an ce kyakkyawan mace ce mai tunani mai zurfin hankali. Akwai kuma Ummu Sa'idin bintu Urwa, wadda take wato ƴar gidan Urwatu dan Mas'ud al-Thaqafi, wani babban sahabi, wadda ta haifi, ita ta haifi. Akwai Ummul Hasan a cikin ƴaƴanta, akwai Ramlatu, akwai kuma wani namun ta sunan shi. Karanta Al-Bidayatu wa Nihaya, Ibn Kathirin ya kawo duka, ya bayani akan cewa Sayyidina Ali ya rayu da mata guda ɗaya, ita ce Fatima. Sannan bayan rasuwarta kuma ya auri mata fiye da ɗaya, fiye da biyu, kaji nan ga wajen guda takwas, guda bakwai. Amma wasu sun mutu ne kafin shi, wasu kuma sun rabu. Sannan sanda ya rasu, ya rasu ya ba hudu, hudu suka ku ya rasu ya bari. Kisa ya ku jama'a musulmai, musamman da suke sa su ahli sunna ne, ku daina kyamar yin aure fiye da ɗaya. Ba addinin musulunci bane, kyamar aure fiye da ɗaya yahudanci ne. In ka ga tarihin sabai zaka ji mafi yawan suna da mata fiye da ɗaya, mafi yawan su. Amma yanzu an riga an sa mutane wani mugun tunani, shine kana yin aure na ɗaya to fa ka gama. Ranar da kace zaka yi wani, babanka ta fara yakanka, babanka za ta fara yakanka da matarka, da sirikinka, da abokanka, da ƴan masallacinku, da limamu. Liman fa da zaka kai a tura ya zai tambaye maka, kana ce mishi zaka aure, sai ce lafiya dai, lafiya ta kawo aure mana. Sharadin yin aure kawai na biyu ko na uku shine in kana da karfin wato duke da zaka iya kula da su, da kuma karfin tunani da sauran bukatun rayuwa da zaka iya biya musu. Inda zaka iya wannan, kawai shikenan. Ba bukatar wasu wannan tana maka laifi, ko sai ka fasa santa, ko sai ta tsufa. Duk wannan baya cikin sharadin yanda mata suke tunani. Dan yanzu mace kana cewa zaka yi aure, a ta kawo ita kaje ne yayin ta ne, ko ba haka bane, san ba haka bane. Karanta Wahid Bari ya kawo wani magana cikin sanin batar cewa mata su ne tunanin cewa saboda ba a san su ne ake yin aure, har an waye gari su kansu ba zai yi suna kyamar aure. Yanzu gaba ɗaya kyamar, ana jin mutum ya yi aure na biyu a fara gulmashi, balantana ce ya yi na uku, balantana a jiya na hudu, a ce kai matan shi ba hudu, ai ya zama tanar, ai kaza, ai kaza. To haka ake so a samu kowa da mata hudu, domin ka'idar sunna ita ce ana so ne al'umman manzon Allah su yawa sallallahu alaihi wasallama. To kuma iya karfin namiji biologically na reproduction ya ninka karfin mace daya, ma'ana mace daya ba ta iya dauke haifan duka yayin da namiji daya iya haifa ba. Dan namiji daya zai iya reproducing ayatin yana daga 15 years old har zuwa 8, ba ida menopause, ba menopause a ce ya daina haihuwa. Mata ko akwai menopause, wanda suke kimiyya ta sa abin da ke nufi, za ta ga wani shekaru wanda daga 45 ne ma mace ba mata yin da, ana cewa 60 kai, wasu ma 35 ne ma, waɗannan ƴan bokon 35 ma zai ka taka su ɗaukar ciki, ko kuma ta ɗauka a canji dali, ko ta kai ko ba ta kai ba, ko ya ɓare ko ta ɓare duka, duk ba ka suke yi ba. So wannan kaga haka, da haka namiji yana da ƴancin ya yi aure tun ya shekara 15 ya haihu, ya haihu, in ta ga dama ta zauna, in ce zai auri wata, in ta ga dama ta fita ya auri wata ya ƙara yi, ai tayar mushi yaya a ce namiji da yaya kamar 40 to ya kyauta wa dan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam irin da yayan manzo suke amma yanzu ga duka kowa ya mutu yayan shi uku yayan shi biyu jama'a ana tuta dan manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam so ake ayyawa manzo Allah zai alfari da yawa mace ɗaya kuma ta haifi maka yaya 40 ba ko ka taba jin labarin mace ɗaya mai yaya 40 amma za ka ji labarin namiji guda mai yaya 40 musamman irin da yanzu sai mutun ya mutu sai a bincika yayan shi uku ai shi bai da mai tafi maka 40 ko ka za ta ita sai da yawa shine dozo 13 14 15 kafin nan ta tsufa malam babu sauran bargo a jikinta ga kuma akwai sauran bargon haifan yaya a jikinka sai ka samu wata sai ka aura sayyidina Salman al-Faris yana tsofa dan bere jiga da yawa budurwa kuma sai haihu da ita budurwa da ka sabai da ma suna yin aure da yawa inde muna cewa su muke bi su muke kwaikwayo to da mazan mu da matan mu ya kamata mu cire wa kanmu mugun tunanin nan game da kiyama aure a kiyamaci zina kuma a kiyamaci aure da ma amma kar mu zama kasalallu kar ka je ka aure ayyan mutane ka zo ko ka zo da su kana ba su wahala a'a ka tashi ka nema abinci ka nema wurin zama ka nema duk abin da suke bukata kai musu da su da yayan don ka ka kyauta kuma ya zama kana haifa yayan ne da manufar kana ƙara yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tarbiya ta gari to wannan daidai ne amma irin abin da yake aife su kai abin su kai kunna bi tumin hadabi'a kowa kai ya tafi ya san yadda zai da kanshi to wannan ba daidai bane wannan shi ba daidai ba wannan ya taba wa tarbiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ka dai didi sabon da muka tarihi su hudun nan babu wanda kaza an ce wai matar shi daya saboda shi dan boko ne irin yanzu misali zaka ga su kansu mata yanzu in ka tashi in ka siyo mota sabuwa ko wanda yace baka kyauta ba saboda ka da wata mota sai ka kawo wannan motar kishiya in ka dinka riga sabuwa ba da jigarin baka kyauta ba dan ka da sabuwar riga ka tsara wata ko to me yasa an kai aure sai a ce baka kyauta ba shi ba ci gaba ne ya ka wata mutane su bai tona ya saba wa logic ba na taba kan wata fatawa da dadewa jama'a a cikin fatawa ta Najatul Da'ima ta kasar Saudi Arabia ta Najatul Da'ima da fatawa wani mutum ya aiko da fatawa daga Ingila musulmi ne ya je Ingila yana zaune ya musuntar da wata baturiya ya aure ta ana nan sai dawo kasar su kasar Sham da zai koma kawai sai ya koma da amarya tana jin labarin gashi na yazo da amarya kawai ta fadi da su ma a daga cikin ku dogon labari da wannan mata sai sakatin sai dai sakatin aka dinga ba ta shawara ana ba ta hakuri ana mata allure tana dogon bacci sai ta dawo cikin haihinta wata da watanni saboda kawai mijinta yayi aure to shine kina mutum sai hankalin shi ya tashi sai ya aiko da fatawa yace tunda dai an ce daga cikin haƙoƙin mata da ya kamata maza su kare musu har da kare musu mutuncin su shi kuma yana ganin kare mutunci na dafa har da kare mutuncin hankalin su daga mai malamai ce gani game da su bada fatawa mana a daina yau mata kishiyoyi saboda kar su dinga zautuwa in ya bata shi ta zautu saboda gaba ɗaya yana rama abin da yi kuma malamai suka ce a ba zai yi ba da wannan fatawa ba dan ka saba asalin ƙa'idar shari'a kuma kishi da mata suke yi su ya kamata a mawa'azi a musu nasiha a nuna musu cewa wannan ba shine ƙa'ida ba in za su yi kishi sai na ɗabi'a kuma baya ga haka ana samun mata ai waɗanda suke yi wata mata zai mutu da taɗi ta nemi mishi mata ta ce a wurƙawata ko ta biya mai sadaki duk ana samu tsai tsaiwa sai dai ka ji mata suna tsine musu ana cewa ba ta da hankali ko uwar ta taimata baki amma ana samu na kirki ba sa karewa ni na san misalai haka dan ba kiro ambaton suna da zai bada ce wanda mata uwa ne da zai aure ta ga mai sadaki akwai wanda na shaida ne ba wai labari bane wanda na san ta ba mijinta sadaki ko ba ta mishi goyi ba yau ka gani akwai da kuma ce ga kawata aurata mana aurata su go su gaba da zaman su me a ciki mace ta fara tunanin wai wani miji an yi shi dan ita kadai wannan mugun kuskure na'am ya wannan kuma dai sai dai da abin da ba a rasa ba tsakanin kisha da kisha wannan kuma har sai Aisha ai ba su tsire daga gabarin shi ba ko sai so da haka jama'a sai suka ce mishi wannan san ba addini bane cewa a ce wai a bada fatawa a canza wannan shari'a saboda mata su dinga jin daɗi sai aka sai suka mai kwatance suka ce to yanzu in aka ce haka ne banda aure sai mai mata kuma ta za ta ya za ta yi kuma ta ji mijin ta ga yatan yana zina bai fi matsala ba in ta ji ga yatan yana dajuro ba gara na shari'a ba ai ya wuce gara ba wanda ta san yadda aka daura mata aure da shi a shari'ance haka aka daura mishi aure da wacce a shari'ance da haka zai shiga ɗakin wannan ya ce ma wacce sai da tafi ba ta jin komai a rayuwarta ta ga shi da wannan ya goya ta roba roba sun tafi anguwa ba ta damu ba amma da ta ga shi ya goye kilaki fa jama sai kamata mata su gane wannan babu wani namiji da aka yi shi dan ke kadai shi za a musulunci ko magana uwar gida babu wani uwar gida a ce wani ki aka fara aure kina ta wani iko kamar uwar shi duk abin da zai kice ranki zai faci musulunci ba shi da uwar gida kawai sai wanda sai mishi biyayya amma sai kira da wani priority babu musulunci da wannan ko jama'a ko da taba jin karatu a cikin tukiwa an ce ba falalar uwar gida babu ko alada Hausawa ce babu da din an kula da mutuncin ki cewa eh kina da sabak kin haihu da yawa ana girmama ki babu lafi amma ki dauka wai wannan wani office ne mai zaman kanshi wani office ne da yake da wani recognition Allah dai shi kyauta mata ku ya kuri muna fara muku gaskiya ne kawai ba wai dan ku jawo shin mu ba kawai dan dai wannan ce gaskiya amma na ba su san wannan gaskiya Allah dai shi kyauta wa yahudanci ne ya riga ya shiga cikin tana mutane da yawa bari mu kwana nan kawai ko mun soke mata lamba da yau Allah shi kyauta sai mu kwana nan insha Allah mun sai mu tashi game da magana akan auladuhu abinda muka faɗa dai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru Allah ya jika mu magabatan mu daga cikin malamai da iyaye da ƴan uwa da dangi Allah ya sa mu nayi akan sa Allah ya sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon ka gyara mana yanayin wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da yafi alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah